bayan harin da wasu ƴan bandiga da ake zaton cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka kai kan matafiyan da suka tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa a jiya, wanda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane 5 da kuma runta wasu sojoji guda 3. Yanzu dai hankula ya soma kwanciya, kuma ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya. Wannan harin kwantan bauna dai ya auku ne a jiya, inda aka ce mutane da dama musamman ma matafiya sun dage tafiyan su na jiya, wasu kuma suka dauki doguwar hanya saboda gurin abin da kakai ya komo akan wannan hanyar. Sai dai yanzu hakan ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya, musamman ma wanda ya tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Biyu har ya hada da jihohin Gombe da Adamawa da Taraba. Aje ne dai mai magana da yawun rundunar sojan kasar, wato Kanal Sani Usman Kuka Sheka, ya fitar da sanar wanda ya aikewa manema labarai, wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin, wanda ya ce yanzu hakan an tura wasu jami'an sojan don ci gaba da gano inda waɗannan mahara suka shiga. Wannan dai shine harin kwantan bauna na baya-bayan nan da ya faru tun bayan wani harin da ya kai kan yayan gungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da suka tashi daga garin Bama zuwa Maiduguri a watan da ya gabata. Na kuma tuntubi shugaban kungiyar direbobi na tashin Kano, tashin da ake loading passenger don bin wannan hanya, wato Alhaji Inusa Bama, wanda ya shaida mun cewa su har yanzu suna ci gaba da bin wannan hanya, kuma suna da tabbacin da jami'an tsaro suka ba su na kare su da kuma dukiyarsu.
To akalla da ya kan samu motoci zuwa 20 ko 20 da wani abu,
kamar yau din ma an samu aladin yawan wannan mota da suka tashi.
To ka san yake depends on the passengers, kamar ranar Monday din ka san almost all people sun tafiya during the weekend, baya kaiwa haka.
Okay, amma dai ba fasa tafiya ba yau din.
Ba fasa tafiya ba, mutane sun tafi.
Kace mutane uku nan suna karban magani ne ko a asibiti?
Suna karban magani.
Su members sun ku ne na NURTW? A halin yanzu dai jama'a na cigaba da gudanar da zirga-zirga kan wannan hanyar, dama wasu hanyoyin da aka bude a baya-bayan nan duk da irin wannan harin da ake zancewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka kai na jiyan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.